'yan kambin diga suka shigo yankin gaba daya suka kwashe shanayen da ke wuraren nan kwashen suka sun kai sun kusan 1,000 gala da ya ci kuba to dama akwai an sa 'yan sanda daga can suka taro su kenan to a nan suka yi ayin gama da 'yan sanda a wuraren kasan ci kuba din dan haka suka harbi 'yan sanda sun kashe mobile police guda daya suka same shi a kai sai yanzu sun ji mishi ciwo to ɗan sanda guda biyu amma sun samu sun tsere ba a same su ba.
Shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiruru wanda a halin yanzu yake cikin wani takun saka da kansilolinsa Honorable Suleiman Cikkuba ga abin da yake cewa a kan wannan al'amari.
But I'm still waiting to see yanda the question that problem na network can ci kuba nan bai sun kira da zunda suna daji wanda suke daji cewa ina cin kuma kukan bindigogi a lokacin da suke changing fire da su mobile police da vigilante da su barayi din. Amma har yanzu muna jira mu ji full detail.
Amma mun samu bayanin kamar sun kashe maratan sanda guda.
Akwai labarin haka har da magana waya an ji mobile police guda daya.
A can karamar hukumar Rafi ma maharan sun kai irin wannan harin a garin Rigo da almurin ranar Talatan nan kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi ƙarin bayani.
Yanzu haka a Rugo suna nan yanzu haka maganan gada muke sun kori mutane yanzu haka sun kama mutane a Rugo a garin Rugo sun wuce da mutanen yanzu haka.
Mutum nawa kenan?
Sun kai 5.
A lokacin da na tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan hare-hare ya ce in ba shi lokaci zai waiwaye ni idan ya kammala bincike kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Amma a wani taron manema labarai a ranar Litinin din nan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Dello ya ce suna kokarin fatattakar 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger.
Muna da miyagu da yawa wanda ba su zaman lafiya ba tare da dogon bayani ba abin da dace ni ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi shi muna nan kuma muna kan yi.
Fata dai Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.